wata kungiya mai fafutukar kare yankin Niger Delta mai suna Niger Delta Alliance dake karkashin jagorancin Madam Rita Lori, wata mai fafutukar kare yankin na Niger Delta ta bayyana matakin da gwamnatin Najeriya tace za ta dauka na dawo da biyan kudaden zaman kashe wando ga matasan tsagerin yankin na Niger Delta da cewa ba zai taimaka wajen kawo karshen ta'addanci da zagon kasa ga tattalin arzikin Najeriya ba, sai fa idan shugabannin yankin sun daina amfani da matasa wajen biyan bukatunsu na siyasa.
The so-called leaders have humiliated our children, they've taken our wealth out of the state. They are enjoying it with their family, and you say I should go to Buhari to beg him for what? I will not be insulted, and I'm not expecting anything from Buhari.
Tace shugabannin yankinmu su ne suke lalata matasa, ta maida su karnukan farauta wajen rikicin siyasa da makamantansu, amma don zuwa neman tallafi daga shugaba Muhammadu Buhari domin ciyar da yankin gaba ba zai tabbata ba sai an magance wannan matsala baki daya. Ina daya daga cikin jagororin yankin dake gudanar da zanga-zanga ta sarokar da ranmu domin samun yancin yankin, amma kuma wasu tsararru masu hana ruwa gudu da kuma rashin kishi na ci gaba da amfani da matasan yankin namu domin cimma bukatunsu na siyasa. To sai dai kuma a bangare daya, gwamnatin jihar Rivers a ta bakin commissioner ta na yada labarai Mr. Tam George ba sa goyon bayan matakin gwamnatin Najeriya na baiwa matasan yankin kudaden karshen wata da nufin kawo karshen ayyukan zagon kasa a yankin na Niger Delta. A maimakon haka, gwamnatin jihar ta dukufa ne wajen koyawa matasa sana'o'i domin su kasance masu dogaro da kai ta yadda ba za su ci gaba da zama alakakai ga gwamnatin kasar ba.
The fundamental distinction between our own amnesty program and that of the federal government is that in Rivers State we don't offer money in return for arms, because we feel that one, it is immoral to reward criminals, then two, it increases the dependency syndrome of people, because if you give allowances without people working, you increase that dependency syndrome, and that's a very dangerous thing.
Akwai matakar bambanci tsakanin shirinmu da na gwamnatin tarayya. Mu a bangarenmu ba mu bada kuɗi domin a dawo da makamai, domin kuwa muna ganin wannan bai dace ba, kuma na biyu zai sa irin waɗannan matasa su ci gaba da dogaro da gwamnati wajen karɓan kuɗaɗe, abinda kuma muke ganin bai dace ba. Cewar commissioner dai wannan ba adawa bane ga gwamnatin tarayya, sai dai neman ganin an hada ƙarfi da ƙarfe waje guda domin ciyar da jihar da ma yankin na Niger Delta gaba, saki raya yankin na Niger Delta, da kuma ganin an kawo ƙarshen hare-haren yan bindiga da sace jama'a na ɗaya daga cikin kudurorin gwamnatin Muhammadu Buhari, wanda kuma muƙaddashin shugaban ƙasa Professor Yomi Osinbajo ya gabatar a lokacin rangadin da ya kai yankin na Niger Delta a kwanakin baya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.